cin kofin duniya World Cup na ƴan ƙasar shekara 20 da haihuwa na shekara 2017 wanda yake gudana a ƙasar Koriya ta Kudu a matakin wasan zagaye na 16 wato kiwa ɗaya a yau ma an fafata a wasanni har guda uku ga yadda ta kaya a wasannin. Ƙasar Faransa ƴan ƙasar shekara 20 sun sa kashi a halin ƙasar Italy da ƙwallaye 2-1. Ƙasar Amurka kuwa ƴan ƙasar shekara 20 sun lallasa New Zealand ne da ƙwallo 6 da nema yayin da Mexico ta doke ƙasar Senegal da ƙwallo 1 mai ban haushi ranar Lahadi 4 ga watan Yuni na shekara 2017 za a fara buga wasan kusa da na ƙarshe wato quarter final tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Portugal ƴan ƙasar shekara 20 da ƙasar Uruguay. Za a buga wasan da misalin ƙarfe 10 na safe a gwagwar Nigeria, Niger, Cameroon da ƙasar Chad. A ɓangaren wasan sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa kuwa a yau ɗin ƙasar Iran za ta fafata da ƙasar Jordan da misalin ƙarfe 8 na yammaci a gwagwar Najeriya. Can Republic ɗan ƙasar shekara 21 za su buga da Cyprus ɗan ƙasar shekara 21 da misalin ƙarfe 3 na yammaci a gwagwar Najeriya. Niger Togo za ta fafata da Najeriya da misalin ƙarfe 6 na yammaci a gwagwar Najeriya. Switzerland kuwa za su karɓi wasu za su fafata ne da ƙasar Belarus da misalin ƙarfe 8 saura kwata na gari a gwagwar Najeriya. Niger Cameroon da ƙasar Chad. A ɓangaren saye da saiwa ɗan wasan ƙwallon ƙafa na duniya kuwa Manchester City za ta kashe sama da fam miliyan 50 wajen saiwa ɗan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Southampton Virgil van Dijk ɗan shekara 25. Manchester United ta ƙi amincewa da tayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta yi mata na fam miliyan 60 domin sayan mai tsararraganta David De Gea ɗan shekara 25. Masu riƙe da kambun La Liga na ƙasar Spain Real Madrid ta shiga sahun zaurukin ɗan wasan Chelsea Eden Hazard inda ta sa masa zuzurukun kuɗi har fam miliyan 100 domin sayan ɗan wasan. Leicester City ta sa wa ɗan wasan Riyad Mahrez kuɗi har fam miliyan 50 da duk ƙungiyar da take da buƙata ko shawar sayan ɗan wasan. Sai dai mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal Arsene Wenger bayan ya taɓa hannunsa a jiya ya nuna sha'awarsa na zaurukin ɗan wasan zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. PSG ta amince za ta biya fam miliyan 61 wajen sayan ɗan wasan gaba na ƙasar gabon mai taka leda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund Emric Aubameyang ɗan shekara 27 da haihuwa inda ta ce za ta ke biyan sa fam 168,000 a duk sati. Daga ƙarshe kuwa ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Arsenal Luka Perez ɗan shekara 28 ya ce yana da sha'awar barin ƙungiyar ganin yadda baya samun kansa a cikin wasanni da dama. Huta lafiya.